Yadda wasu jama'ar jihar Zamfara suka ji kenan da labarin hukuncin babbar kotun kolin Najeriya akan zaben jihar na shekara ta 2019, wasu da dama akasari magoya bayan ƴan takarar nan na APC da aka yi wa lakabi da GS da suka gabatar da karar da kuma na jam'iyyar PDP sun bayyana farin cikin su akan lamarin.
Sunana Shamsu Kasida, ina gode ma Allah subhanahu wataala wanda ya alƙawalin haramtawa kansa zalunci kuma ya haramtawa bayansa wanda ya yi hukunci. Yau sun ga yanda Allah yake shine malikan mulku, maganar wani ya bushe gaba yanzu ta ƙare, wannan ya zama izna ga sauran ƴan siyasa.
Wallahi alhamdulillah mun gode wa Allah. Allah ya tabbatar da gaskiya akan ƙarya. Allah mun gode mu Allah.
Sunana Aliyu Ibrahim, tsafe local government. To wannan hukunci da muka yanke aka yanke haka ya mamu daidai, saboda a tsaya a ce a tare kici a tare kici wa'en su rasa rayukan su, wa'en su rasa lafiyar su, gwanda hakan a cikin zama gwamnati a ba wa'en su jihar Zamfara, saboda kana ganin su wa'en da make shugabantar jihar Zamfara sun gagara shawo kan matsalar jihar Zamfara.
To sai dai kuma da alama bangaren na jam'iyyar APC ya rungumi kaddara a ta bakin wani jigon jam'iyyar kuma na hannun daman gwamna mai barin gado Sani gwamnan Mayanci.
Hukunci ya shafi jihar Zamfara gabaki daya. Abinda al'umma jihar Zamfara suka zaba, kotu bata ba su ba, kuma hukunci ne na Allah. Wannan matsayin mu na musulmi, mun yarda da hukuncin da Allah ya yi. Allah ya sani al'umma jihar Zamfara sun yi zaɓen mutanen da suke son su wakilce su, amma bisa ga kaddarawa ta Ubangiji wannan hukunci ya zama haka. Haka Allah ya kaddarta, ba wani abu da zamu yi saboda ita ce kotun ƙarshe.
Kotun kolin ta yanke hukuncin cewa jam'iyyar APC ne mulkin jihar, bata gudanar da sahihin zaɓen fitar da gwani ba, lamarin da ya sa bata cancanci zaɓukan da aka ayyana ta lashe ba a zaɓen da aka gudanar na shekara ta 2019. Siraju Garba na daga cikin lauyoyin jam'iyyar APC da suka halarci zaman yanke hukuncin kotun a Abuja.
Matsayin da ta yi apil ne guda biyu, ɗaya wanda jam'iyyar APC ta ƙasa ta shigar, ɗaya kuma wanda ɓangaren gwamnatin jihar Zamfara ta shigar. To a cikin apil na farko wanda jam'iyyar APC ta ƙasa ta shigo ta shigar, kotun ta ce ta sallami wannan apil kuma ta aminta da cewa ba zaɓen share fage a jihar Zamfara, kuma ta yi umarni da a ba waɗanda ake ƙara kuɗin su an sa apil kuɗi naira miliyan 10. Shi kuma apil na biyu ta ce ta aminta da abinda kotun sakwato ya yi dai lalle ba zaɓen share fage a jihar Zamfara.
Tuni da kotun ta ba da umarnin rantsar da ƴan takarar jam'iyyar da ta zo na biyu a yawan ƙuri'u a zaɓen da ya gabata, kwanaki biyar kacal kafin ranar 29 ga watan Mayu. Murtala Faruk Sanyin na Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.